بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعوى ما سو كلم دا سورارم مكيس أي دواتن دلاز كلم كمسا سورارم تكفو فينيا دا بيانين زامني ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni da ke magana sunana Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria. Kuna kallamu da sauraron mu ne kai tsaye daga ainihin makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya dake number 4 Madarkaci Road, gaskiya layout, jihar Kaduna a Najeriya, a Zaria kenan. Lambar wayar wannan makaranta ita ce +234 8033 11 7860. Idan daga gida Najeriya ne 080 33 11 7860. Wannan lambar ita ce lambar makarantar Darul Hadith. Ba lambar ne Albani ba, saboda haka duk wanda zai bugo in yana da magana da ta shafi Darul Hadith ko da awar Darul Hadith, ka ci gaba da nema, komai daren dadewa za ka samu wata. Amma ba a bugo mana domin ai wata magana da Albani personal. Amma wannan ita ce lambar makarantar ta da'awa insha Allah. Yanzu da ake kallon mu da sauraron mu, safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 25 ga watan Safar, hijira na da shekara 1435, daidai da 28 ga watan Disamba shekara ta 2013. Wani dattijon malami kuma kwararre masani wanda yake profesa ne a cikin ainihin law, Professor Dawud Ojobi, ya kawo mana ziyara wannan makaranta. To sai dai ranar farko da ya ziyarce mu, ina tsammanin ita ce rana ita yau Asabar ko Lahadi, wadda ranakun Asabar da Lahadi a wannan makarantar tamu in ba wata ziyara ce sananniya muke da ita da ta gabata ba, ba a iya samun ganin mu ko kuma zama ko tattaunawa da mu. Ba dan komai ba sai dan ranakun Asabar da Lahadi a wurin mu su ne ranakun farko na mako, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba. Juma'a da Alhamis su ne ranaku na hutun mako, wanda ake cewa weekend. To ina amfani da wannan damar ina sanar da waɗanda ba su sani ba daga cikin waɗanda Allah zai sa su haɗu da wannan cassette. So da dama mutane sukan yi kuka game da mu, a gayyace mu wa'azi ko a gayyace mu ɗaurin aure ko wata harka ranar Asabar da Lahadi, ba ma zuwa. So kada ma wani ya ce zai nuna mana muhimmancin zuwa wannan wurin, ba ma zuwa kuma ba za mu je ba. Duk wanda zai ziyarce mu kuma Asabar da Lahadi ya zama yana da saduwa da ya damu kai tsaye cewa Asabar kaza ko Lahadi kaza ya zo. amma yana da wahala in dai ya ziyarto mu ne domin wani zama sai dai in yazo sauraron karatuttuka da muke domin muna yin karatuttuka tun daga safiya har zuwa dare a wannan wuri muna yin karatu karfe 9 zuwa 11 na littafin aqida muna dabda za mu sauke littafin hamawiyya na Ibn Taymiyyah yanzu da la'asar muna karatun littafin sahihi muslim sannan kuma karfe 8 na dare muna tafiya tudun wada domin yin karatun bukhari to a tsakani da Allah ba abin da yafi gaskiya dadi a wannan irin lokacin ko an ziyarce mu ba a iya samun ganin mu saboda ko dai ni dake waɗannan karatuttukan ina cikin yin karatu to muna cikin yin karatu duk wanda yazo sai dai ya samu ri ya zauna domin ya saurara kuma ya bi karatu in ba haka ba sai dai ya zama ranakun litinin talata laraba ko alhamis ko juma'a su ne suke da sauki su ma ba zauna haka muke ba a zuwa wurin mu ranar asabar ko lahadi don a zauna da mu akan wata mas'ala ko mai muhimmancin ta ba mu sauraron mutane a gayyace mu mu je wani wuri ranar asabar lahadi ko mai muhimmancin shi ba ma zuwa ranakun litinin da na ce suna da sauki su ma sauki na ce suna da shi amma in ba haka ba su ma karatuttukan da muke ba sa gaza guda uku muna karatu karfe 6 na safe zuwa karfe 8 sannan a zo a sake yin karatu karfe 2 na rana zuwa karfe 4 sannan a sake zuwa tsakanin magariba da isha kace daga kamar karfe 7 zuwa karfe 8 da rabi ko karfe 9 waɗannan haka suke dukkan ranaku to amma ni mai karanta wasu na dauka wa kaina hutu alhamis da juma'a na ƙarshen wata to muna ainihin shakatawa don ni kaina in huta sannan kuma mu ba da damar wasu gyare-gyare na kayan aiki a makarantar a samu ayi abin da yasa na tsaya ne wannan bayani a natse shine jiya mun yi wata magana da professor domin ranar asabar da ya kawo min ziyara bai samu gani na ba ya bar lambar waya shi na kira shi sai ya ce zai dawo juma'a to ya dawo jiya din mun zauna tun kusan tun kafin magariba ko haka har zuwa wajen karfe 9 da wani abu daga cikin tattaunawar da muka yi professor ya yi kuka dangane da halin da musulmi suke ciki na rashin kula da abubuwa na musulunci da kuma rashin kula da mutane irin su waɗanda resources ne albarka ce ta musulunci na yi ƙoƙarin in yi mishi bayani da cewa hakika ba laifin musulunci ba ne shi musulunci addini ne mai tsari amma su musulmi su ne ba su da tsari su ma kuma dalilin rashin tsarinsu saboda jahiltar addinin musulunci abin da ne mai bayani kenan sai ya ce menene mafita sai na ce mafita shine a karantar da matasa da ƙananan yara waɗanda ke tasowa a wayar musu da kai game da addinin musulunci wayar da kai ta gaskiya ilmantarwa ta gaskiya to shine nan gaba alhirai na musulunci za su bayyana tattare da musulmi amma in ba haka ba yanzu da yawa musulmi abun kunya ne ga musulunci amma ba dan shi musulunci ne yake da matsala ba sai dan su suke da matsala to matsalar su kuma ba za ta sa a ce su ba musulmi ba ne su musulmi ne amma kuma matsalar tasu ta biyo bayan jahiltar da suka yi wa addinin musulunci to ina so in alakanta wannan bayanin na professor da waɗannan bayanan da nayi to idan ni albani na yadda da wannan magana da na faɗi ya kamata kamar yadda turawa ke cewa charity begins at home ya kamata ni wani mataki zan fara ɗauka shi yasa na bada muhimmanci game da karantar da matasa na haka a cikin kwanaki 7 ni ba ni da hutun rana ko kwada a cikin kwanaki 7 ina hutawa ne kawai na awanni shine an fita darasi karfe 8 kafin a dawo karfe 2 to ina da hutun wannan awannin wannan kuma hutu ne da Bahaushe ke cewa hutun jaki da kaya aka saboda hutu ne amma ne nazari da shirya lesson plans na kuma darussan da zan yi a gaba haka ina hutawa daga karfe 12 na rana an tashi irin asabar da lahadi kafin karfe 4 waɗannan su ne kawai hutuna to di shi yasa ƙarshen wata na musulunci sai na daukar wa kaina hutun alhamis da juma'a duk na rana alhamis da juma'a waɗannan alhamis da juma'a ba na yadda in yi komai in ba personal wanda ya shafe ni ko ya shafi iyalaina ba duk muhimmancin matsala ta tuso mini kai zan ture ta to waɗannan abubuwan hakika dole ne musulmi su tsaya su yi nazari idan har ba mu fadaka da su yanzu mu tayar mu gyaran su ba musulunci zai ci gaba da fuskantar matsaloli ba dan yana da matsaloli ba sai dan ya fado a cikin inda matsala take a kafa makarantar Darul Hadith As-Salafiyya wadda muka yi a cikin watan September 1990 yau shekara 23 kenan da watanni 3 sakamakon tabbatar da wannan irin gyaran ne da muke so ya faru a cikin al'umman musulmi a samar da musulmi masu tunanin me ya kamata yanzu kamar shi dottijo ne gashi ya kusa tayin mai shekaru 80 professor ne a law kamar yadda za ku ji ƙarin tarihi daga gare shi wanda ɗaiɗaiku ne ake da su a cikin musulmi kama da yake ya bullo da sunan addinin musulunci ba yi da wata kima ba da abin da shi 1979 ya bar ABU nan daga aiki 1979 ba ya zo ba fa ya bari me yasa saboda lokacin an kafa sabuwar gwamnatin siyasa a jihar su kuma duk jihar ita ce jihar Benue babu wanda ya dace ya rike Attorney General Commissioner Shari'a babban jihar babu duk jihar babu sai shi ana son shi ba a son shi da yake musulmi ne shi dole dai aka bashi saboda me cancantar shi ta ilimi to amma prof kai mini afuwa yanzu a gidan haya yake shi ba dan siyasa bane amma an kona mai gida a April election an kona gidan an rusa kristoci sun kona sun rusa a gidan haya yake yanzu ya bude makaranta yana karantarwa nawa ake cajin shi kudin hayan makaranta naira 300 kudin hayan gidan da ya kama ya juya mai da shi makaranta 300 ya dibo dalibai yana karantarwa shekara ta yi shekara ta daya ji ya sai da wasu kaya nashi a gida ya biya shekara ta biya sake sayarwa to ai kaga duk abin da aka ta mu wata nan ba abin sayarwa shekara ta uku bayan da zai yanzu yana kokarin ya biya 300 kuma mai gida ya kara kudin haya kuma wanda ko da 300 ne babu waɗannan abubuwan suna da ban takaici suna da gwanin zafi kwarai da gaske to amma di ya biyo bayan jahilci da musulmi suke da shi game da addinin musulunci a daidai lokacin da shi yanzu gashi wanda di ya mai saboda Allah ne shi ba za a yi mai ba jiya muna zaune da ni da professor Ibrahim Ahmad Aliyu a falo na da shi sai muke magana yanzu waɗanda ake so a yiwa da ni da professor Ibrahim Ahmad Aliyu mu ake so a yiwa shine professor ya ce a kamar ya nace sosai mu ake so a yiwa saboda mu ake so yanzu a kama a yi amfani da mu a wani wata manufa amma kai yanzu ka riga ka kafu ka ginu an san ba za a canza ka daga inda kada su ba saboda haka ba wanda zai baka sadaka ba wanda zai baka taimako ba wanda zai damu da matsalarka to daga nan ne zaka gane ashe kai da zaka yi musuluncin da gaske ba za a taimake ka ba
amma wanda aka san za a juya ra'ayin shi ya rusa musulunci fa za a kawo ayi mishi yana nan zauna a wannan hali an yi hira da shi a tashar sunna wasu da yawa daga cikin ku sun rinka gani wannan program na tashar sunna ya yada a duk duniya masu jin Hausa sun amfana sai kuma Peace TV tashar su Zakir Naik aka dauko shi nan kuma ya program to wannan kuma na turanci sai ya fasu a duniya gaba ɗaya sai rikita kristoci suka rasa yadda za su sun rasa yadda za su shine sai suka dira ƙauyen su can garin su mutumin Otokwane shi a cikin jihar Benue suka je suka samu sarki don sarkin ma dan uwa ne gare shi suka sai mishi make kyamfili gari guda suka ce sarki ya kira shi a zauna za a gina mishi masallaci za a gina mishi makaranta za a gina mishi duk abin da yake so gaba daya amma abin da ake roƙon shi irin waɗannan littafai da yake rubuta kun gansu Islam in the Bible Professor Dauda Ajobi ya daina rubuta irin su da Allah wa'azozi da yake yi yanzu ya musuluntar da pastor akalla dubu ya daina yin waɗannan wani abu ya faru fa a cikin watan November nan ba a sani ba kuma shi professor da yake ba taratsi yake ba shugaban hukumar Alhazai na kristoci na Najeriya gaba ɗaya ya musulunta a hannun shi cikin November nan kuma kawai ya gan shi ya rubuta littafi ne sai suka ba da fatawa duk inda aka same shi ko dai a hallaka shi ko a yi mai wani abu shi wannan ya to yana neman shi ya girme shi wajen shekarar shi 80 shi wancan yana neman shi ne sai aka ce ai gashi na wani masallaci nan gefen Hamdala a cikin Kaduna yana wa'azi dan karamin masallaci a cikin Hamdala hotel gefe haka sai je ya saurara sai da professor ya fito sai zo yana ce mishi kai ne wane yace eh to gashi kai ka rubuta wannan littafi eh to gashi to sai professor ya fara mishi maganganu kafin dai yan mintuna kaɗan sai ga dattijo yana kuka shi wancan shugaban hukuma Alhazai ne na kan cikin dan lokaci kaɗan sai musulunta ya kira matar shi na mota ya ce to ke ma fa in za ki musulunta ki zo mu tafi ba haka ba ni kam na yi nisa shi wancan dattijo ya ce to amma babban matsalar shi babban dan shi dan dan shi na lawyer ne yana son professor Dauda ya magana da shi professor Dauda yace a kai uban shi kai ka fi dace yace a akwai hikima kai magana da shi a takaice dai suka je aka same shi sai professor ya ga ashe ma dalibin shi ne a nan Congo ya karantar da shi law nan dai suka tattauna shi ma yaron shi da abokan shi suka musulunta duk wannan fa ana magana wata ɗaya ne kawai an shiga na biyu ne yanzu to jama'a mutumin da ke irin wannan ba shekara 10 ne da ta wuce professor wai ya shiga addinin musulunci ba shekara 20 ba
na
1966 shekarar da aka kashe Mekada shekarar da aka kashe Sardauna in yi muku da Hausa shekarar da Sardauna aka kashe shi 1966 shekara nawa yau shekara 47 to shekarar shi 47 wannan ba a cewa ya shiga musulunci a ba a cewa wannan ma ba dan tarihi ba professor da zan ce ka daina faɗan wannan ma ba wanda ina fata an gane to tun wannan lokacin jama'a ake marƙabushi da kristoci duk abin duniya sun gabatar mishi an yi barazanar rayuwar shi ku duba shi ba dan siyasa ban me ya kai a kona mai gida 2011 April election saboda shi target ne to amma kai in Bahaushe ne to bari in ce maka rayuwar shi a hannun Allah take Hausa ne mana da ƙyar yake gwagwarmaya da rayuwa saboda ba ruwan kowa da shi in muka ce ba ruwan kowa kawai ba ruwan kowa kuma kowa ya san da shi a musulunci duk wanda kake tunani a ƙasar nan ya san da shi daga cikin musulman da ya kamata su yi abin da ya kamata amma ba za su yi amma yau ire-iren mu yau in za mu ba su kaifa to shi yasa gaskiya professor kaga wannan center tamu ba kungiya bace mama operating karkashin wani movement ko wata ainihin kungiya ko wani abin a'a makaranta ce amma a karkashin makarantar ne muke kira zuwa ga Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yarda sannan dama daga cikin manufofin mu a wannan makarantar mun shafade shine ainihin gayyato ire-iren ku waɗanda suke masana ne domin ainihin su zo su kare mu da ilmomi da shawarwari da kuma abubuwa da mu kuma za mu tayar na tambayoyi waɗanda muke fatan insha Allah ta'ala za mu ƙaru ƙwarai da gaske kuma mu establish a relationship even though dama we are related but a samar da relationship na ilimi da relationship na dangantaka ta addinin musulunci wadda dama akwai ta to professor ya ziyarto mu amma ni tun jiya na dan fara outlining mishi wasu abubuwa masu muhimmanci da nake fatan a karkashin su zamu tattauna prof da dadewa na samu labarin ka amma Allah bai mun taba haduwa ba sai dai kamar yadda na fara gaya maka jiya da yake ina cikin harkar jarida to zaka yi mamaki in ka ji abubuwa dewa da na tattara akan ka har wasu programs naka dewa ina bi akan YouTube da internet maiwa duk baka sani ba ma kai ana sawa to shi yasa in nazo ina magana akan ka sai wani ma ya dauka tintin mun san juna ne to sai gashi kai irin abin da yazo cikin hadisi cewa wanda ya ziyara saboda Allah ba don neman wani abu ba shi da wani sakamako sai aljanna muna fatan Allah ya tabbatar maka da wannan ladan ziyara din garam sai ga professor shi da kanshi ya kawo mana ziyara wanda ko kwana bakwai yau ba a kai ba nake kafa hujja da wani daga cikin ainihin wato rubutu da wani ya dibo daga wata lecture da kai da jimawa a Bauchi wannan abin an buga shi a jaridar Weekly Trust ta ranar Asabar 18 ga watan May 2003 din nan kamar watanni 2013 kamar watanni bakwai da suka wuce gashi nan aka sa hoton Muhammad Yusuf sannan sai aka ce mai tatsi ne Boko Haram and Professor Ojobi's testimony yau bai wuce kwana hudu ba nazo da wannan fallan jarida na nuna amma dama wannan yana na internet wannan report din yana nan a internet a website na su Daily Trust ko Weekly Trust to babu shakka wannan ya ja hankalin mu kwarai da gaske prof za mu so mu dan ji karin bayani da fashin baki akan wasu abubuwa kwarai da gaske domin kamar yadda Laraba yake cewa idza qala al-hazan fa saddiquha fa inna al-ilma ma qala al-hazan to sannan za mu dan yi maka wasu tambayoyi akan wasu doctrines guda biyu a cikin addinin kristanci su ne doctrine na trinity da kuma doctrine na sonship aqidar cewa Allah uku ne da kuma aqidar cewa Allah yana da ɗa waɗannan abubuwan muna da tambayoyi waɗanda ba ni amma zan miƙa abin magana zuwa ga professor bayan ya bude mana da hamdala da godiya ga Allah da sallama sannan yayi mana muqaddima wadda za ta zama share fage don mu fara waɗannan magana professor barka da zuwa makarantar mu ta gaba
alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب عليه na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu abadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum ya jama'atul muslimin
wa alaykum assalam
ah kamar yanda aka gabatar wato saboda duk abin da ka ji daga gare ni ka kafa hujja da ni ka ce naji wane ne yace zan fara fada ko ni ne wani ne ya sunana yake daga ina na fito sunana professor Dauda Ojobi OOM the officer of the order of Niger wanda a farkon yanayi a bisa ga rayuwa na gaba da zuwa yau wanda yake da bachelor degree guda shida yana da master degree guda shida yana da PhD guda hudu PhD in law PhD in finance and banking PhD in Christian theology and PhD in economy sannan kuma an haife ni 1936 yo shekala 77 kidan idan mun akai April mai zuwa na samu shekala 78 insha Allah kuma in kuma bai kai bane ina sai akan 77 din da watanni alhamdulillah bayan na gama teacher grade 2 sai iyaye na suka bukace ni saboda babana pastor ni chaplain na soja yayi first world war and second world war shi kuma chaplain ne a cikin su wato pastor ile na soja to sai da ya dawo gida sai aka bashi sarauta gargajiya to sai ya rasa inda zai hada sarauta the tradition as I wato the missionary they had that tradition the missionary sai yace ni da nike babban dan shi nje in kwaya saboda kada pastoral activity din ya fita daga gidan mu lailai nje nzoma pastor ama ni buri na nzoma teacher don teacher nike so nzoma teaching shine buri na don na daraja su so ina ga teacher ina gani kaman wato daga Allah sai shi sai na so nzoma to already sai na so ma kwaiwa a primary school shekara na hudu kenan cikin primary school na kwaiwa sai aka zo da shi da wani bature ana ce Lebrenti A. Johnston sai suka zo suka kama ni kama kaman kaman kaza kuku aka jefa a cikin moto Land Rover aka kawo ni har nan Kagoro Bible College nan Kaduna State ani aka fancan to anan ne na zauna kuma shekara 6 ina nazarin Bible daga nan sai aka maida ni Junior Seminary Uzoa College ana ce St Gregory Uzoa College nan ne na shekara 2 ina nazarin Bible azoma tokos kenan daga nan sai nan aka tafi da ni St Emmanuel Ibadan Affiliation na University College of Ibadan na shekara 2 na samu bachelor degree in Christian theology to daga nan kare na shekara 10 kenan to na tafi Rome na shekara 9 to nayi a cikin shekaru 9 nan anan ne nayi master degree da kuma doctorate degree akan Christian theology sannan kuma a cikin wannan shekara 9 din ni student ne na Cambridge University London nan ne nayi law to 1960, the year of Nigerian independence, sai aka dawo da ni cikin Nigeria. Ante ai odin na December 1960 aka bani sanda na zama full preach bishop. To sai aka yi posting na zuwa Kaduna. Saboda a lokacin mu da muke ɗan arewa da su kai wannan stage, mu uku ne na hudun mu bai ɗan arewa ba, amma a arewa nan yake bere bene opurum, amma mu ɗan arewa mu uku ne daga jiji ga naka sai Paul Gindiri sai kuma ni. To da aka kawo ni nan su kuma domin a zamani mu kowane pastor yana da sana'an da ya koya beside the pastoral activity din, ba haka pastor ba yi da sana'a ba. To waɗansu doctors ne, waɗansu nurses ne, waɗansu lawyers ne, waɗansu engineer and so on. To ni zai na koya law, aka sa ni in koya law. To sai dalilin ni lawyer ne sai suka mai da ni administration, na zama zona secretary to come. As at that time muna ce Young Christian Association of Nigeria, amma yanzu metamorphosed into CAN, ance Christian Association of Nigeria. To secretary guda uku ne, akwai Southern Zonal Secretary da kuma Northern Zonal Secretary, which is me, da kuma General Secretary, wanda ya hada wannan secretary guda biyu shine overall. To da ina nan a arewa, daga Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yola zuwa everywhere a Northern Nigeria suna karkashin administration na ne. To ina cikin haka ot 1966 sai naga a rayuwa na duk abin da zan yi in yi shi da kyau, in kuma ba zan yi ba nan bale, ba na so half half or half half, no, in zan yi in yi shi da kyau, in kuma ba zan yi ba nan bale yafi. Sai cikin nazari cikin Bible sai na fahimta cewa wato wata rana zan je kafancan je in dole aure ranan sati. All the red carpet, the everything, bishop yana zuwa. Kaman ka ce shugaban kasa zai shigo Zaria, ya kaga gari Zaria. To an siriya ni zan zo kafancan ni bikin doran aure. To sai ina cikin nazari cikin daren gari ya waye sai kai bidan tafi ba kuma. Ba amfani tafiya. Sai na doko Bible na hannu na tafi gurin chairman na Laity Council, shi Bature ne, da na sami shi sai na ce shin Bible littafin Allah ne kuwa? Sai ce me ya kawo wannan tambaya? Bai kai ne secretary na zona secretary ba na ce kwarai ni ne? Sai ce bai kai bishop ni ce kwarai ni ne? Dan me ya kawo wannan tambaya? Kai mafariki ne cikin dare ko kuma wani anjani ya safe ka? No dabo ba ko daya. Dalili kuwa umurni cikin Bible na ga musulmi ne suna bi suna kuma aiki da shi. Hani cikin Bible na ga musulmi sun hana kansu ba su aikata abin da Bible ya hana. Bible ya ce kada sha giya, musulmi bai sha, mu kuma sai mu sai giya amma mu kawo coci mu yi biki da shi. Bible ya ce kada aizina. To zinan kuma ado ne a gurin mu. Don kuwa mutum zai dauki mata ya zauna da ita aita haife-haife a ƙarshe tukuna, idan mata ta ga ita sama sofewa kada mi jeje ya da shi doko wata mata sai ya dagashe shi aje coci aje ya dora aure kada kara wani yayan nan da aka haifa sorry na kama da mura kwana biyu kenan yau yayan nan da aka haifa kaga su da yawan su da kaka gane su haka aka haife su da yawan su da kaka gane su nan an haife su bai tare da aure ba don bai kuma bai komai bane gare su to wannan yayan da aka haifa tun ba yi auren ba yadda cikin cikin amma gashi su kuma ado ne a gurin su to sannan kuma tafe tafen hannu aka yi magana a tafa hannu Bible ya hana a cikin the book of Ezekiel chapter 25 verse 6 yana cewa according of the community I will destroy thee and cast thee into the hellfire because thou clapped thy hands. Zai yanka ka daga al'umma wani al'umma masu tafiya aljanna bai za ka tafi tare da su ba dai kuma halaka kan jefa ka cikin utan jahannama me laifinka tana tafe tafe hannu magana daya biyu a cikin coci sai mu tafa hannu to gashi an hani Bible yayi hani akan waka cewa a cikin the same book of Ezekiel chapter 25 verses Bible yayi hani yayi tsawa akan waka to amma kuma a coci an yi magana daya biyu sai an dada waka hanni kan nan ma da kadan ne da na zama maman sata na Christian saboda ni ma kwaya master ne na yi a wakan sosai ko har yanzu mai dan na je koyi sai nika Bible nan nika haka ni ta waka Christian a yanzu haka sai a zo a kaiwaye ni suna ga wani bakon pastor ya zo sai ce to ga tsariki ya ba ma yi tsariki ga Nabi Isa ya yi tsariki ya Nabi kada ya yi tsariki me yasa ba mu ayi yanzu ko an ce kada ayi ne ga alwala Nabi wane ya alwala do Allah cikin Bible me yasa ba yi ko an ce kada ayi ne akwai da aka rubuta ga sallah ya fito cikin Bible anan wuri 56 amma babu coci a cikin Bible babu Christianity a cikin Bible to da ila il wannan shi ne ce mishi a umurni cikin Bible musulmi ne yake bi hani musulmi ne yake kuma littafin bai nasu ba sai ya kama kunnin shi haka sai ce ji kayi abin da aka ce maka ba abin da kai ka karanta ba subhanallah to wannan lokacin da na kashe na yi shekara 19 ina wannan ilimi sai zama a banza ni abin da aka ce min a kasana kai Dutch ne kai turanci makana ji ne ni Nigerian ne kuma turanci ina ji ne kuma anan kasana ne bai zan karanta 29 ne bai kai karanta Bible in fasarawa mutane na ba sai abin da kuka ce min outside the Bible to shine dan yin amfani da shi to lailai akwai boyayyen agenda a cikin al'amalin Christian ka gani to daga nan sai na yadda Bible na dakin shagun na tashi na bar shi na ce daga yau na zama musulmi daga gaban shagun da na dawo cikin garin Kaduna nan wato masallacin juma'a a duk fadin Kaduna masallacin juma'a lokacin guda biyu ne as at 1966 wani masallacin juma'a na Kano Road sai kuma Sultan Bello Mosque sai na tafi gurin Malam Adamu wani gajeren baplatan ne shine liman na Kano Road din ga gidan shi nan number 2 Benway Road kusa da Lagos Street da na tafi gurin shi sai na ce ina ne za a koyar da ni Qur'ani sai ce bai kai ne baturen wannan cocin ba ni ce kwarai ni ne amma yanzu na gaji da coci na zama musulmi a lokacin ma ban san wani abu sai kaje kai kalmatu shahada ko kai wannan wani ba a'a ni dai na zama musulmi ne kawai ban san wani me za a yi me za a yi ni dai na zama musulmi to zina tana same shi a masallaci na yi alwala na yi sallah azhar tare da su sai ina fada wani inyamuri wanda na kira shi daga waje shi ma bai yi sallah tare da mu ba yana gaya mishi da Hausa ne ban jin Hausa shi kuma bai jin Turanci to sai in fada ya gaya masa sai ya nuna mun cewa sai dai in je Geshua don shi ma anan ya yi karatu akwai da ni Qur'an to a wancan zamanin sai an yi tafiya da ni sakin sadu da akan samu malamai bai koyi na barkatai ba to sai na ce to zan tafi Geshua din anan Bishop House daga cikin ku wanda ya taba zuwa Kaduna ya duba roundabout na bank PHB na aka ce yar Adua House to a hannu hago da wannan roundabout akwai inda ana ce challenge bookshop to Bishop House kenan lokacin turawa ne yake zama a guri ni ne baking partner na farko da yazo na wannan gida duk komin na dishi akwai Land Rover masu cewa guda biyu wato shine Jeep na wancan zamani ina da koko guda biyu ina da steward guda hudu abinci ne ga su kome ne ga shi yau na sake na kama hanya tafiya koye to na tafi koye sai dai ka zaga kai bara ne kuma ban jin yaran su kuma ina bin su dai ina bin masu bara idan an tafi an samu kafin in kaji aka ce are in goce kafin ayi babin nan sai ka ga agwagwa an sai dai abai ka dai kwano kasudi an ga agwagwa sa to shikenan malami da dare yayi sai su a hula auta kowa da loh na shi ano to a hula wuta sai kowa na da aro ya ina kewaye wutan ana karatu ni kuma sai ya samu mun nawa aro abinda ya rubuta jikin aron nawa yin ce ya rubuta uzu billahi minash shaitanir rajim amma da zai gaya mun sai ce malam ka ce a uzu billahi minash shaitanir rajim to bai jin Turanci ni ban jin Hausa ban san wani ne karatun ban san wani ne Hausan cikin shi ba to sai na rubuta da shorthand don lawyer wancan zamani bai yi lawyer na zamani da kana court an yi magana sai ce dakatan rubuta mu ba an koyi da mu shorthand even today idan kada magana inda da Turanci zaka yi ni kuma zan rubuta in lokacin da inda ka fara da tsayawanka haka hannu na zai fara da tsayawanka don mu ba ni British lawyers ne an koyi da mu daga Cambridge University lawyer duka ne san shotan bai ilu lawyer zamani a dace daga tan gama rubutawa to shikenan sai na rubuta na koma ganga da yana kokarin hadda cewa domin na sa himma sosai malam kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim malam kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim malam kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yi nake yi sai kira ni sai kace kaji kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace ba haka kaji ba haka ba kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai na sake rubuta ina ce ko a sai abin da ya rubuta nan bai karasa mun shi ba yanzu ne ya karasa mun shi to don haka sai na rubuta na koma gaggadaya malam kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaji ba haka ba kace a ozulahi yi nake yi shikenan daga baya abun yayi sai shi kanshi sai ya kira ni ya rubuta wasika yaka hada da ni wace gari gari yana wayewa aka hada ni da wani ana ce Uba Tela Abubakar sunan shi amma sun fi kiran shi Uba Tela don shi Medinki ne sai aka kai ni gidan Sheikh Senegal Kafanga a can Kano to sai karatu ya canja ya zama mai sauki ana dangaya mun da pidgin karatu a gidan Sheikh Senegal Kafanga sai zama alifin ba'in ta'in da sawalansu wato wannan dan karamin journal da ana ce Baghdadiya to bai kai wata uku da cewa ba sai na hada ce daga Amma ya tasalun zuwa Nas akai kuma ina ya kawo halfofi in ka gaya mun kalma sai ni tunani in hada on my own sai in hada shi ce ba bagana bai haka yake ba to a haka din sai malam ya ce to yanzu ka za ka kai ka makaranta a yanzu ba ina makaranta ba shi a to bari yanzu ne za ka yi ka makaranta sai aka doke ni aka kai gidan makarantar na Nasir Kabara nan wajen Sahuci ana ce Arya to ina na gurin idan an zo darasi na Ingresiya wato Turanci ni kuma sai in zama malami akan malami na amma abin da ya safi Islam duka ne ɗaribi ne to daga nan sai na da wajen shekara uku kawai na yi a wannan gurin sai aka kai ni School for Arabic Study ni inda na a lawyer with all these qualifications ni ga shin na yi grade 2 kuma many years back na yi grade 2 to daga nan sai aka kai ni Abdullahi Bayelo College a lokacin ana ce Abdullahi Bayelo College bai zama Bayelo University ba can wajen Goron Dutse to affiliation ne na Ahmad Bayelo University ana ce Institute of Administration Ahmad Bayelo University to anan ne na yi diploma in Sharia Musulunci to daga nan na ta hima sosai inda na samu degree the degree the current degree a Christianity na so samu degree a Islam to all the institutions na Nigeria even including Ibadan best for about the degree in Islam a wokoci ja to ya zan yi sai Sheikh Usman Al-Tayyib principal na Abdullahi Bayelo College Sudanese ne sadonna ne ya kawo shi sai hada gwiwan shi da Sheikh Mahmud Gumi sai aka alaji kansu to sai suke sanadiya na tafi Baghdad University Iraq daga dawowa na koma tafiya Islamic University Medina don yi tafsirin Quran to dawowa na sai na take komawa cikin ABU inda nake koya na soma koyawa a ABU ni ina daga daya daga cikin pioneer lecturer na ABU na soma koyawa a ABU 1962 membeli ba sai 1979 18 years to da na koma ABU inda da nake koyawa sai na gamu da wasu abokai na wadanda suke pastor amma bai su kai pastoral da za a ce ko bishop ko wani abu amma su pastor ile masu surutu a kan titin nan to sai kamar ilin su professor Shamsuddin Amali na musulunta da shi duk abokai na musuluntawa da su inda za mu yi hira a bible sai a ga mutum ya yi salenda ya zama musulmi ilin su Abdulmalik Ujo ili su professor Abdullahi Oije the best nuclear scientist in Africa award winner he is there in Calabar University of Calabar Yelen su Professor Shamsuddin Amali, yelen su Professor Isa Ogudwem, several of them, one that is enough for that, and here in, we are in university environment, enough for that, that we are going to. So, Zua Idayo, young one now, Kafun, cigar, but let me cut it short. Nasamu, Pastor one, and Bishop one, and so on. Now, Muslim, they do boot, they had the delicious that is about in the book. Amad Gulgozumutani Haka Koi, according to Shekara, they are Mabana sent added in more than the Sukhe Muslim. They are 2003 and 2013. But then check our than added in. The only one you map in Ganshi Babi Gani number IG movie and a Muslim. When you go in as an essay and Tawa Kaina, Tawa Kasia Azoma, Azoma Taru, Azoma Muslim. To bana sani adadi na kowani shekara chochi kuma dua yo na samu chochi 33 an kankare su amma da gulubins masaci gulubins kuma ana kan haka ha lokacin da idan rai yayi halin sa to don haka la'akari da cewa watarana ni ne watarana bani ba musamman ma yanzu kamar da na ga wa amma lam jiya tiketi na yanzu ma ya nuna hanuna tiketi na yana hanuna jirgin yana iya tashi ko yanzu in bai yi da soyi ba jirgin zai tafi da ni a lokacin ba bai yi zato ba kuma is ready jirgin ready yake don ya tafi da ni yana so ya tafi da ni don kuwa tabatawa to sufa yana da magani ina san abin da zan yi in rejuvenate in koma kaman dan shekara 20 ko 30 ko ina ni ko ni ni san shi zan yi kokarin je gurin amma ba za a samu ba ina tare da diabetes ba yi da magani ina tare da hypertension ba yi da magani to ba senior lecturer a Nigeria yo when the bash the hypertension carry IK senior lecturer there in Nigeria yo I say bash the hypertension carry IK
say them ba agwada ba
Nigeria even Nigerian students themselves they are bad. I don't mean BAD, I mean BALD.
BALD.
Uh-huh.
Bad.
Bad.
Meaning.
They are bad. If I say BAD, then says to say Niger Gato. So isn't it BALD, I qualify in Sunni. Mizagin Subeni. Halin su bai kyau Nigeria ne fa kana class kana ba da lecture wani lecturer sai je yi insinuating wani student naka to misali idan mutum ya bi ta wannan hanya haka zai iya je gidan chef to in kuma ka bi wannan hanya zaka iya je gidan chef target da gidan sheikh ko to sai kana ba da lecture kana magana abi wannan gida sai wani abi wannan hanya don aje